wata ziyara ta bazata da uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Buhari ta kawo zaurukan majalisar kasa guda biyu wato da ladattawa da lawakilai ya zo daidai da lokacin da majalisar ke gabatar da gyararren kundin tsarin mulkin kasar ne inda zuwan nata ya nuna alamar goyon baya ga aikin da majalisar ta yi musamman ma fannin da ya kebewa mata kujera ɗaya a kowace jiha tare da ta ƴan majalisar wakilai guda biyu abin da ya sanya su dokin sanin cewa sun dade suna neman ƙari na mukamin siyasa da a yanzu kashi uku kacal suke da shi a majalisar dokokin kasar bayan Aisha Buhari ta fito daga zauren majalisar dattawan ne ga bayanin da ta yi a turanci
We are here this afternoon to peacefully observe the proceedings on constitutional review about women and also to listen to the proceedings concerning the 31st affirmative action about women and special additional seat for women in the National Assembly.
Aisha Buhari ta ce ta zo ne ta saurari bayanai da aka yi akan gyaran kundin tsarin mulkin kasar musamman ma bangaren da aka ware domin mata ta ce ta ji dadi kwarai da wannan nasara da aka samu ita kuwa Professor Joy Ezelo ɗaya cikin matan da suka dade suna fafutuka tun taron mata na Beijing da suka nemi a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai ga abin da take cewa a game da nasarar da aka samu
A milestone in terms of women's struggle especially women's struggle for greater representation
anan Professor Joy Ezelo tana cewa wannan babban ci gaba ne muka samu a gwagwarmayar da mata suke yi a Najeriya domin mun dade muna fuskantar koma baya a fannin siyasa tun daga 1999 idan aka ce muna da kashi 25 na mata a majalisar kasa an ci gaba ne sosai domin yanzu muna da kashi 13.5 ne cikin 100 na mata a majalisar dokokin Najeriya ita ma yar gwagwarmayar siyasa a birnin tarayyar Abuja Balaraba Muhammad ta ce ta ji dadin wannan nasara da mata suka samu
a yanzu da na samu akan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da yancin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma kasar ta tallafa ma yan uwanta mata ta tallafa ma yara da su kansu mazan baki daya ni kuma abin da nake so in bada shara shine duk mata da ta san za ta iya fitowa ba tsoro mu kuma insha Allah in dai muna rayu za mu mara mata baya
daya cikin ƴaƴan majalisar dattawa da suka yi wa kundin tsarin mulkin gyara Ahmed Babakaita ya ƙara haske akan irin aikin da majalisar ta yi
muhimmancin waɗannan gyare-gyare da kuskurima da aka yi cikin kundin tsarin mulki shine dan ta cimma abu uku ko hudu na farko wanda yake kowane muhimmanci shine ya kasance abinda ƴan Najeriya suka zaba shi aka ba su na biyu ya kasance zabe ne mai inganci wanda duk duniya da mutanen Najeriya za su yarda shi na uku warware waɗansu matsaloli wanda da ake samu a harkar zabe in an je zauren kotu wurin shari'a na hudu ya kasance an ƙara ma demokradiyya tasiri domin ya kasance su ne suke da wuka da nama suke iya dora ka bisa kujera suke iya sauke ka
an dade ana cece ku ce da nuna yar yatsa akan kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da wasu ke kallon sojoji ne suka tsara shi kafin sake kafa mulkin demokradiyya abinda ya sanya yake fuskantar gyare-gyare Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.